Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a shirin kasuwa akai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal mishirya kuma zan gabatar a yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci karar Shanu karar awaki da kasuwar kayan gwari duk a garin Akinyele Ibadan inda ni tattauna da wasu ƴan kasuwa game da yanda farashin kayayyaki yake
Alhaji Bilyaminu Jibirin dan baba sana'a ta sana'a saniya mu alhamdulillah zamu ce ga sarki Allah in shanu hawa hawa ne akwai miliyan 1 akwai 500 akwai 700 akwai ma kuma 123
yanzu wannan mai baki da bari kamar nan
kamar can giryan nan zan ne abinda na hana ta naira 450
to wancan baki mai mayan kafoni
can baki 380
to farar can ba
farar nan 400 na hana shi
na ga wani mara kaho can
mara kahon da ana ce mai baguda alai kuma an ta 500 ba goma saboda kaga abu hawa hawa yake kare yi
to ciniki na tafiya
daidai gurgurdo kida mun fita daga baharaliya yanzu muna cikin rubun asirin Allah
to aini kana sai da saniya nawa
to yanzu wuri in Allah ya ka ciniki ina sai da 20 30 40 to yanzu kuma abun bai huce a sai da 10 ba 15
a can baya an yi fama da rashin kudi a hannu
to yanzu akwai kudi sun samu gwamnati ta saka wa al'umma annabi kudi ta ce kowa yi walwala ya ci abin da zai ci kai koma ga Allah
an samu canjin kasuwa
an samu canjin kasuwa ga kowa maza da mata
sunana Mande Chairman Black Market
me yasa ake kiran wannan bangare naku Black Market
abin da yasa ake kiran ta Black Market saboda shanu ne ake saida wurin masu kararru waɗanda ba su da lafiya musamman dai emergency kamar in kaje asibiti
kamar waɗanda suke da nakasa kenan
kamar waɗanda suke da nakasa waɗanda ba su iya tashi
yaya farashin su yake da sauran shanu
gaskiya suna da saukin farashi bisa ga waɗanda a tsaye saboda su tun suka samu matsala dole a saye in ba a saye ba to ana iya samun akasin haka
yanzu wancan da nake gani farin nan yana nawa
to gaskiya a halin yanzu yana iya 80 zuwa 85
to da a ce lafiya lau yake garo nawa ne farashin sa
inda lafiya lau yake zai kai 110
amma yanzu menene matsalar sa
matsalar shi yanzu kafar shi ta kare
jafa da yake tsaye cikin cingi ko danga
wannan ja gaskiya yana tsananin kudin shi 70
da lafiya lau yake fa
in lafiya lau yake gaskiya yana 100
kamar yawancin su ba su da illa ga lafiyar bil adama
gaskiya ba su da illa
duk da rashin lafiyar da suke da ita
likitoci sun auna ba su da ciwon da dan adam zai doka
to kuma ana sai
kwarai da gaske ranar da aka yi sallah in ka zo nan baka iske guda daya to an sai
kafin ai zabe farashi ya fi tafiya koko yanzu ne da aka kammala zabubbuka farashin shanu wannan na Black Market ya fi tashi
gaskiya lokacin ai zabe bamu da kasuwa saboda matsalar canji ana buƙatar sayan shanu to kuɗin ma babu sai dai kai transfer kuma ba a samu kuɗi cash shine ana masa amma yanzu alhamdulillah komai ya daso daidai
sunana Alhaji Sani Gumi wanda aka sani Alhaji Sani chairman kasuwa awaki a Kenyele Oestate so alhamdulillahi kwanan baya mun dan samu tangarda kasuwa bisa ga canji da aka samu so amma yanzu gaskiya farashi ya tashi ba kamar kwanan baya ba kwanan baya muna samun kamar makamancin irin wannan ragon da kake gani muna saida kamar 30,000-35,000 to amma yanzu farashi ne ya kai 50,000-60,000 insha Allah
kamar wancan babban mai mayan kafoni fa
kamar wannan babban in ka duba shi a kwanan baya muna samu ne 65,000-70,000 to amma yanzu farashi ne ya kai 100,000-110,000 insha Allah
to wannan udan karami fa
kamar karamin nan da kake gani ire-iren su ana kiwon su da kwanan baya ba su ci 15,000-16,000 yanzu suna kai 25,000-30,000
ga wani jambon suru can
irin waɗannan jambon sura da kake gani da ake kawowa daga arewa mahi yawancin su a da farashin su bai wuce 20,000-25,000 amma yanzu ana samun su 30,000-35,000 yanzu halin da ake
to wannan bakin bon suru shi kuma kamar yanzu yana nawa
to wannan bakin bon suru zai kai 30,000-25,000 a da kuma bai wuce 15,000-16,000
to me yasa aka samu canjin farashi
mahi yawancin fulakin mu a da ba su da kuɗi ga hannu kuɗi na banki wanda ake samu da miliyan 2-3 a hannu a da canjin nan da aka kawo bai wuce 200,000-300,000 a hannun shi in ya je maramakon ya sayo guda 50 ko guda 60 to wannan lokacin zai sayo guda 20 ko guda 15 mahi yawancin kuma masu saye suka zo ba su da kuɗi a hannu da za su sayo guda 10 guda 20 sai dai su sayo guda 2-3 to falki ya kawo guda 15 kai mai sayan 30 ka sayo guda 3-4 kaga za a samu farashi ya karamta kenan insha Allah saboda yanayin da ake ciki amma duk wanda zai saye ya saida ba wani farashi a wannan lokaci gaskiya
Sunana Alhaji Abubakar Dan Gwandu. Ina sana'a akuya, tunkiya, rago. To farashi yanzu da farashi yayi kasa, amma kuma yanzu farashi ya koma tashi na dabbobi.
Me ya tada farashin dabbobi yanzu kamar awaki da tumaki?
To abin da tada farashi shine makasudi ya zaka danganta daga siyasa da kuma canjin da anka samu kwanan baya. Dabba ta fadi kwanan baya warwas akan karancin kuɗi da ba a samu a banki, kuma in ka je a kasuwa ma ba za ka same su ba. Sai zan ɗan kasuwa ku sun ga abin kasuwa kwanan baya ba samu mai sai ki aka wannan sai dabba zan ta fadi.
A can baya yanzu wannan kwansuru da nake gani kuɗin sa kamar nawa?
Kwanan baya irin wannan ba zai wuce a ce ana samu shi ma naira 12,000 ba 13.
To yanzu ba
in ka je da 22,000 ba za ka same shi ba.
To saura shi ya san ma. To kuma masu sai kamar customer suna shigo su sai?
Eh yanzu suna shigowa sabani inda anka hito, don da ko ka shigo babu kuɗi ga hannu. Wasu ma sai suka zauna suka batowa akan haka yake zama dabba ta ƙara kullun sai ta zanta na faduwa. Yanzu da yanzu suna shigowa kuma abin kullun sama yake yi. Daga nan halai yanzu farashi yana tashi yana yi sama.
Sunana Alhaji Usman Idris Yako. Chairman na wannan kasuwa ta Akinyele Market, sabuwar kasuwa kayan gwari.
Chairman, yaya kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa ta kayan gwari a nan Akinyele Ibadan?
To alhamdulillah wannan kasuwanci namu da halin da muka tsinci kanmu a ƙasa muna cikin masu godiya Allah, saboda kasuwanci ina tafiya kamar inda ya kamata. Kuma wannan kasuwa alhamdulillah ta ƙara fadada idda can a inda muke da kuma zuwa mu nan an samu ci gaba fiye da kima, domin yanzu akwai baki daga jahohi da dama na wayannan ƙasar Yarbawa dukkanin su guda haida suna zuwa wannan kasuwa suna sayan ka. Bayan haka har makotan ƙasar mu ma Benin da ina ne duk suna zuwa suna sayan ka wannan kasuwa.
To a takaice chairman, me da me kuke saida a wannan kasuwa?
Wannan kasuwa ta mu muna saida tumatir, tattasai, tarugu, shambo, albasa, kubewa, masara, danya da dankali da dai sauransu. Duka kayayyaki wanda suka yafi kayayyaki na abinci duka ana sayarwa a wannan kasuwa tamu.
Yawanci daga waɗanne jahohi ne ake kawo muku kayayyaki a nan Najeriya?
Tumatir majority ina zuwa daga Kano, Katsina, Sokoto. Irin su tarugu kuma sukan taso daga Sokoto again. Shambo yana zuwa daga Bauchi. Da majority dai daga jahohin arewacin Najeriya ake kawo.
To yanzu ana cewa farashi yayi sama ne koko yayi ƙasa?
Farashin wannan kaya namu dama ba farashi ne tsayayye ba, yakan yi sama yakan yi ƙasa. A wannan lokaci da muka gama hidimar karamar sallah farashin kayayyakin nan bangaren tumatir shine yake tsada, amma bangaren tarugu farashin sa ya riga yayi ƙasa a halin da ake ciki.
Wannan kasuwa ta ku ta kunshi kabilu kala kala, yaya hulɗar jama'ar dake hada hada a cikin wannan kasuwa take?
Dama ƙasa ta kowa ce, kuma kamar bayanin da ka faɗa a wannan kasuwa in ka kewa za ka samu akwai Hausawa, akwai Yarbawa, akwai Inyamurai, akwai dai sauran ma wasu kabilu na wasu ƙasashe na makotan Najeriya.
Mun da hulɗa na tafiya lafiya lau.
Alhamdulillah sakamakon haɗin kai da aka samu da kuma anytime faɗakarwa da muke wa 'yan kasuwa muna zama muna kiran su akan muhimmancin zaman lafiya, saboda duk inda ake kasuwanci zaman lafiya yake kawo ci gaba. Wannan abu ya taimaka mana wajen an samu fahimtar juna babu wasu matsaloli.
Sunana Alhassan Al-Gajali, sana'ar ta dillancin tumatir a nan Akinyele Ibadan. Kasuwancin tumatir alhamdulillah babu abin da mu ce da Allah sai godiya. Tumatir mai kyau mai takarda ana saida shi naira 36,500 kwando.
Mara kyau fa wanda bai da takarda?
Wanda bai da takarda felele ana 30, 31, 32.
Ga wani can na gani kuma kamar a ce cikin karamin kwando.
Eh shi wannan ainihin abin da muke kiran shi a nan goroso muna saida shi 9,000, 10,000, 18,000. Sai kuma na kire shi wannan ana saida 15,000, 14,000 kuma kasuwa alhamdulillah.
Wai da ina ake kai wannan tumatir idan an saya daga nan kasuwar Gwari ta Ibadan?
Ana kai kamar isanyi ijebode.
Ku suna na Ahmadu Karaye. Hakika mu muna sana'ar tumatir ne na a nan kasuwa Akinyele Ibadan.
Kamar wannan naga cikin wata roba ce ko wani abu kamar kwai haka, me yasa aka sace a ciki?
Kiret kenan, ana saida shi 10,000, 9,000.
To ina aka samu irin wannan na kiret ɗin nan?
Masu yin babban kwando daban, masu zuba kiret daban.
To wani ya hi ciniki, wani ya hi farashi kuma?
Ya danganta da masu zuwa saye. Wani in ta zo kiret za ta saya, wani in ta zo kwando za ta saya.
Watan duka ɗaya ne?
Duk kowanne ana so, kowanne ana sai suwa.
Sunana Shaibu Abdullah, wanda aka yi sani Shaibu Chairman Oya Mabo, a nan kasuwar Akinyele Market ta kasuwar Gwari. A halin da muke ciki yanzu dai farashi ya sauka. A da muna sai da shi naira 30,000, 25,000, to a yanzu kuma na sai da shi naira 13,000 bawa.
Kamar buhu kenan?
Kamar buhu 13,000 ba.
To wancan buhu ne fa?
Buhun tarugu kuma abin da muke sai da shi yanzu shine ake kira dangara. Muna sai da shi naira 12,000, 13,000.
Irin babban tatasai din nan fa?
Babban tatasai kuma shi ma farashi ya sauka. Naira 11,012. Buhun tarugu shi muke sai da naira 18,000 a yanzu. 17.
To me kawo faduwar farashin duka waɗannan kayayyakin?
Gaskiya ba ciniki a cikin kasuwa, kuma matan sun saya sun je cikin gari suna fama da rashin ciniki. Sai ga gwamnati ta sai kaya yau, amakin ta dawo gobe ba za ta dawo ba sai jibi, saboda kayan da ita ma ba ta saida ba. Ka san duk shekara aka ce an yi zabe, an gama zabe sai kasuwanci ya dan samu na kasu ta kun.
A nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya a tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Madugun shirin Hassan Umar Tambuwal nike cewa mu zama lafiya.